yayin da ma waɗannan kwamitoci ke fice gaba da samun korafe-korafe daga kungiyoyi da maɗaiɗaikun jama'a. Yanzu haka, tuni aka soma samun bahasi na irin cin zarafi da ake zargin wasu 'yan sanda na yi da suka hada da kisa tun ma kafin yanke hukunci, ko kuma azabtarwa domin tatsar bayanai daga waɗanda aka kama, ko kuma ake zargin sun aikata wani laifi. Amma dai zama wannan kwamiti a jihar Adamawa sai da ku aka yi ruwa rana tsakanin lauyan 'yan sanda da wasu da suka shiga da ƙara, wanda hakan ne ya sa shugaban kwamitin jin bahasin, wanda tsohon alkali Justice Adamu Hobban ke jagoranta, yin kira ga ɓangaren 'yan sandan da a daina jan ƙafa.
Not necessarily on this particular case, more and more cases are coming up, and almost 80% of the cases are hinged on police counsel, and you may end up on your own table.
Cikin waɗanda suka shigar da ƙara a gaban wannan kwamiti har da iyayen wani matashi Mr. Ken Nix Keno da suke zargin 'yan sanda sun kashe shi ba tare da hukuncin kotu ba na laifin da ake zargin cewa ya aikata. Barrister Lena Zidon da ke jagorantar lauyoyin matashin yace suna buƙatar da a yi bincike tare kuma da bin diya.
An kawo ƙara domin wannan yaron undergraduate mai shekara 24 wanda aka kashe shi a lokacin da yana wajen police. Ya fito wajen karfe 6 na yamma ya zo wajen abokanansa, sai yana komawa gida. Vigilantes suka kama sun kashe wajen police. Vigilantes suka kashe sun ga sun kai shawarin police yana nan lafiya shi. Amma da by 2 a.m. karfe 2 na safe ya mutu.
Yanzu me kuke so a yi a dangane da wannan korafi naku?
Ko a binciki magana zuwa commission din nan domin police a tilasta police ta binciki kanta, ko commission da kanta ta binciki wannan daga abinda ya faru kokara a rasuwar yaro.
Shi ma Mr. Yohana Bandi ya ko shiga da korafinsa a gaban wannan kwamitin, inda ma ya bayyana abin da yake bukata da cewa
na kawo kuka.
Akan me ka kawo kuka?
Na kawo kuka akan yanci da aka da hakki na da aka take, da kuma yanci da an hana ni a matsayina na dan kasa.
Suwa suka take mataki ne?
Wannan polisawa ne suka take mu hakki. Na zo zan roki abun hawa a jiya, doki matan abokina zuwa asibiti a karfe 8:30. So bayan na gama bayanan musu, muna tsatsaye da waɗansu mun kai shi da a wurin, shi ma yana kokari ya ɗauki mota, ya kira direba ya ɗauki mota mu je mu kawo matan mu kai asibiti. Sai a take kawai sai polisawa suka zo suka rage alamun suka.
To yanzu me kake so a yi ne?
To yanzu bisa ga wannan commission da aka kafa na gwamnati, shi ne ya kamata gwamnati da ta ce kafa wannan commission din domin a dubi cikin al'amarin police da kuma yadda suke kake hakki da kuma cin zarafin jama'a.
To wai ko shin ma wani damara rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta yi domin kare kanta yayin da wasu korafe-korafe ke ƙara fitowa? DSP kuma barista Bamanga Abana shine jami'in kula da harkokin shari'a na rundunar 'yan sandan jihar.
An ba mu munzo mai ƙorafin ya zo ya tabbatar da shi, an masa tambayoyi, an wace hanya ce. Ba wai magana ba neman jan ƙafa ko wani abu ba. Kuna nan kun ji duk abin da ya faru a gaban commission din. Ka ji hujjojin mu gabaki ɗaya. Me yasa ka nemi daga wannan gafa da?
To kaman ba sun da aka bukata daga gare ku, lokacin da aka bukata za a samu?
In Allah ya yarda. Kasan ba wanda yake da rasa hannunsa. Amma da nufin Ubangiji za a samu.
Da dai lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da dambarwar da za a taka a gaban irin waɗannan kwamitoci na jin bahasi, da kuma ko rahoton kwamitocin zai yi tasiri ko kuma a'a. Ibrahima Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.